Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin mu na yau Lahadi 25 ga watan Disamba muna kuma yi wa Kristoci barka da Kirismeti kafin ku ji abinda ku ji gashe-gashen mu na Kirismeti ga cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da fatan ana bukukuwan Kirismeti lafiya Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wani jirgi dauke da sojojin kasar su 92 ciki har da wasu shararrun mawakan bege ya fada a tekun Bahar al-Aswad wato Black Sea jim kadan bayan ya tashi a wajen wani shakatawa dake garin Soshi. Hukumomin kasar sun ce an samu baraguzan jirgin da kuma sassan jikin mutane a gabar tekun kasar ta Rasha. Sannan an samu ainihin gangar jikin jirgin kilomita 1.5 daga gabar tekun amma nitse a zurfin ruwa da ya kai maki 70. Jirgin kirar TU-154 ya bace ne daga kan na'urar da ke bibiyan tafiyar jirage mintuna kadan bayan da ya tashi daga garin na Soshi da misalin karfe 5:40 na safe a gogon yankin. Yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa wani sansanin soji da ke kasar Siriya. Ya zuwa yanzu babu karin bayani kan abin da ya haifar da hadarin kuma hukumomin sun ce zai yi wuya a samu wanda ya tsira da ransa daga cikin mutanen da ke cikin wannan jirgi. Kristoci ɗan ƙasar Iraki su ma sun bi sahun takararrunsu na addini a duk faɗin duniya domin yin bukukuwan Kirsimeti inda suka dunguma zuwa majami'u a sassa daban-daban na ƙasar. Garin Bartella wanda a da dubban Kristoci ke zaune a cikinsa wanda yake wajen garin Mosul a lardin Nineva ya faɗa harin 'yan ƙungiyar IS a watan Agustan shekarar 2014. Amma tun ajiya jajiberin Kirsimeti aka yi ta safarar Kristoci a motocin bus-bus daga yankin Kurdawa da ke Erbil. Zuwa garin na Bartella inda a yau suka yi ta gudanar da addu'o'in murnar wannan rana. A can fadar Vatican kuwa Papa Roma Francis ne ya jagoranci addu'ar neman zaman lafiya a ƙasashe da ke fama da yaƙe-yaƙe da kuma barazanar da ayyukan ta'addanci ke yi ga duniya inda ya yi misali da yaƙin Aleppo na Syria tare da kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su samar da mafita kan wannan yaƙi. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki na nuna fushin sa dangane da matsayin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya dauka na neman Isra'ila ta dakatar da gidagidan da take yi a yankunan Falastinawa. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya umarci gwamnatinsa da ta dakatar da kudaden tallafi da take baiwa hukumomin da ke karkashin majalisar. Ya ce na ba da umarni ga ma'aikatar harkokin waje da ta kammala yin nazari kan duk wata hurdarmu da Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani jawabi da ya ta kafar talabijin a ranar Asabar, Netanyahu ya fayyace cewa Isra'ila za ta dakatar da tallafin kusan dala miliyan 8 da take baiwa wasu hukumomin majalisar. A ƙarshen bakon nan ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kudiyar amincewa da wani kuduri wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gine-ginen da take yi a yankunan Falastinawa, matakin da bai yi wa Isra'ila daɗi ba. Wata mummunar guguwa ta sauka a gabashin ƙasar Philippines a yau Lahadi. Hukumar kula da yanayi a ƙasar ta ce guguwar tana tafiya kilomita 300-235 cikin sa'a guda. A baya jami'ai a ƙasar ta Philippines sun yi ta fafutukar jan hankulan jama'a ƙasar kan matakan kariya da ya kamata su ɗauka, yayin da guguwar mai ɗauke da ruwan sama wacce aka wa laƙabi da Nocturne ke tunkarar ƙasar. Rahotanni sun ce akwai wani gwamna na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ya tanadi kayan tanɗe-tanɗe na Kirsimeti a wata mafaka da aka buɗe domin mutanen da suka fake su samu damar yin bukukuwan na Kirsimeti. Shi kuwa gwamnan jihar Villafurat sakonnin gargaɗi ya ta aikewa ta kafar Twitter ga al'ummar jihar, inda ya nemi da su ɗauki guguwar da mahimmanci su kuma fice daga gidajensu. Sai dai hukumomin ƙasar sun ce an samu turjiya daga wasu mutane, musamman ma na karkara waɗanda suka ƙi fita daga gidajen nasu, domin a ce wasu lokaci ne na bikin Kirsimeti, saboda haka babu inda za su je.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai kuma ku gyara zama domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirismati daga ƴan uwa mazauna Amurka.
The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes the time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku muna kuma ƙara yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan Kirsimeti ta shekara ta 2016 lami lafiya Grace Alheri Abdi ce har yanzu ke dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishe a wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata dama sada zumunci a wannan rana
Allah ya sa duka mu yi Christmas lafiya
na fatan cewa Rai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
The party's on. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time.
This is Kobom, like Colorado Springs, Colorado. Na son mika gaisuwan Christmas ga mutanen gida a Nigeria da farko ina ga da mahaifina Reverend Bulu Sabo da dukkan membobin Ekwatumu. Ina ga da mai girma sarkin tumu da dukkan mutanen tumu. Ina ga da ƴan uwana Sarfa da mai gidanta Kennedy Ankama, Liyatu da mai gidanta Eli, Sahila da mai gidanta Nuhu, Barnabas da iyalinsa, Ajibu da iyalinsa, Abigail da iyalinta, da dan autanmu Silas Kerkebe. Ina gaida iyaye da dattawa a ƙasar Tangale, daga mai girma sarkin Tangale Dr. Abdubuwa zuwa dukkan masu taimakon riko. Ina gaida hakimin Banyanje Malam Gais Alhassan. Ina gaida Dr. Joshua Maina, Baba O.S. McKenzie, Allah mana ta'aziyya Rasuwan Steven. Ina gaida Baba Simon Ibrahim. Ina gaida likitan ido Comrade Dalladi Bako. Ina gaida Baba Umaru daga Banyanje da Mama Dina Lakorok. Ina gaida mai girma daga Banyanje Felix da yalinsa. Ina gaida Shiji Joshua Ajibu, Mama Kanna, Kakashetu. Kawawa Allah ya kawo sauƙin jiki na gaida Baba Benjamin, Baba Beatrice, Baba Yakubu Barnabas da dukkan membobin Ekwa Banyanje LCC. Ina kuma gaida ƴan uwa maza da mata a Kalkunji. Allah sa a yi Christmas lafiya ya kuma nuna mana nabadi. Gaisuwa da fatan alherin Christmas ga ƴan uwa da abokanaina a Dr. Ila Lakorok a Kutal Sadat Mela Lakorok da iyalansu. Ina gaida kuma Kunduk. Na Hassan Kwarau, Tony Aristo, Mela Laudi, Yusuf Las, Kali Jonas, Lion Bosch, Chief Justice, Apollos Edith, na gada Moses Vachelash, na gada Muhammad Lakodok, na gada Eli Elfi, Muhammad Black, Eric Black, Nathan Laulum, Akaudogo, Abdullahi Yalande Yalansu, na kuma gada Ecclesial Tal, na gada Gimbia Delus, Delunibro Study, na gada Ezra Edith, the Yalinsa, Reverend Isa Uba, the Yalinsa, Reverend Mahman Erlingi, Reverend Tulfukut Kardi, Reverend William Bruga, Reverend Beatrice Tava, Reverend Parfashi, Reverend Isa Lashabok, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Othniel Wakili, Nagada Reverend Ruben Yaro, Reverend Nata Ala Bokuma, Reverend Adams Boyi, Reverend Sam Yaro, Dr. and Mrs. Nathan Chiroma, Nagada Emmanuel de Naomi Magua, Reverend Wakili, Nagada Reverend Piak Ifren, Reverend Yunus Amadu, Reverend Ibrahim Gamay, Dr. David Kajom, Alan Tijani Hassan Daladi, Mr. Ishaku Atuman, Daladi Tamal and the Alansu, Nagada Baba Hussaini Chiroma, Dr. David Lass, Dr. Musa Dankel, Dr. Jerry Gomna, Dr. Aloema Kenti, the Alansu, Nakumagada Reverend Robinson, Reverend Leather Rostar, she may give my Gian Tangale, Dr. Nuhu Ade, Major Mamza de Alansu. I Christmas last year, my body.
Suna na Dina Musa Yaro de Baltimore, Maryland, and then USA. And I gave me Gidana, Musa Yaro de Arana, Halima, Isia de Abba. And I gave the Kakasa Ad, Enina, Hawa, Habiba, the Balaraba, the Hasatu. Ina gaida Dr. and Mrs. Falana a Washington. Ina gaida Mr. and Mrs. Bode Alavi a Maryland. Ina gaida Reverend Yunus Agaladima a Malumfashi, Reverend Dr. Yahaya Kasim, Reverend Ayuba Gona, Reverend Bao Mesaje, Pastor Joshua Mekudi, Reverend Dauda Kurau. Ina gaida Dika Membo bin Second and First Equa Church Malumfashi. Ina gaida Elders and Law Musa. Ina gaida Amina Yaro, Mama Yaro, Yusuf Yaro, Mr. and Mrs. Nuhu Mesaji, da dukkan ƴan uwa da abokan arziki da fatan ayi Christmas lafiya.
Assalamu alaikum, ni ce Tiba Andrew daga nan jihar Maryland. Ina gaida mama ta a gidan mai kati da kanina baban Hadidu da baban Saminu. Ina gaida ƴaƴana da Zubai da Zainabu da Ladi a Lagos da Lani a Lagos. Da Asabe tana gusau da Isuhu da Bala ina gaida ƴaƴan ɗan uwana wanda suke mararraba ina gaida wanda suke malumfashi ina gaida Jamilu da Sa'ade ina gaida Jamima da Abu da take Kaduna sannan ina gaida mutanen yankin Ekwata Tuntuwa da yankin Tsiga da unguwar Dan Binni duka ina gaida Bala da Isuhu da Mabutu da Blessing da Jibrin da Hawwa sannan ina gaida Hadi da Dina da fatan za su yi Christmas lafiya ina gaida ƴaƴan ƴan uwana da za su yi aure bayan bikin kuma a gama lafiya Kwacha Tuntuwa da Malumfashi ina gaida duka ƴan uwa da abokan arziki da fatan za su yi Christmas lafiya Allah ya sa a gama lafiya
Assalamualaikum sunana Dr. Falan daga America Washington DC Jesuwa da yawa ina gaida sarki mai girma ga Jima Kasina Joseph Mama Nasir da duka plaster Eladi Garba ina gaida Alhaji Hassan manager na Manufacturing Clinic and the director ina gaida Dr. Salim Mahu Dr. Bala, Dr. Anila. Na gidi dada da Jumai Bata, Iliya Maraba Kankara, Metro Zera Adamu, da Yunusa, Pastor Abdul, Chapel of Goodness. Mrs. Sarah Marcus, Mr. Ajide, Alhaji Musa Mesimenti, Alhaji Rugoji, Alhaji Rabi, Alhaji Garba Yaro, Alhaji Musa Mesimenti, Musa Yaro and family, Musa Kajan and family, Alhaji Yusuf Dankano, my landlord. Senator Yakubu Lado and family, Alhaji Bello Dansari, Lima Dansari, Tunji, Jeremy, Buga Dunia, Marga, Mama Soa, James Kabun, Dean Siaku Mefriji, Alhaji Kabun Musawa, Alhaji Sule Kukujam, Alhaji Abrasak and family, Ayuba Timothy, Naga Giado, Maraba Kanya, Mola Kapu, Stephen Kapu, Gulus JP, Mamana Mata, Reverend Gata, Alaji Kanshi, Alaji Mutu, Mistich, Kontwa, Dr. Nola and family, Alaji Aleo Fulani and family, Ajia Magaji, Ajia Bilkidodo, Uma Abdullahi, Ajia Asmao, Majority J, Asana, the Husena, Amini Malo Fashi, Alaji Mifatalasa, Musawa, Duka, and Jessica, Alaji Samoji, Sakara Mafia, Amen, now go there.
Na Edmund Isaac ina gaisuwa zuwa gida a can Nigeria gaisuwan Christmas zuwa yan uwa da abokan arziki ne ina nan a Maryland a America ina fata za mu Christmas lafiya ina gaida gaisuwa ma abokina Malam Jacob Salu dan uwana Malam Yeduma Adam ina gaishe su duka da in-laws nawa a Hong a Kalaa duka yan uwa ina fata za mu Christmas lafiya to Allah kai mu shekara mai zuwa sunana Edmund Isaac
sunana Chris Bolarabe yo daga birnin Washington DC ina gaida Auntie Nancy da Auntie Nanko Justice Tuktu Auntie Nafisa da kuma kawuna Boyega Sanda da Ima da Amini na Polycarp da Dr. Aketemo da kannena Sofia Nwanga Burkwa da Kevia da kanwata Nawala duka garin Jalingo ina kuma so in gaida baban yara can Fanyan da Uncle Gabriel Amangu da sauran ƴan uwa da abokan arziki da fatan za a gama bikin Christmas lafiya.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Pina Motola, ina zama a Washington DC ta America. Ina aika gaisuwa na ga Muhammad Dan Yaro, Hannatu Muhammad Dan Yaro, Talatu Muhammad Dan Yaro, Maman Labayi, Talatu Usman, da Maryam Usman, da Aisha Abubakar wanda suke zama a unguwar Rimi Kaduna. Ina nika gaisuwa na ga yayana Dauda Suleiman wanda yake aiki a NNCC Kaduna da Magdalene Suleiman Achalaru da Nana Suleiman wanda suke zama a unguwar Mutari Kaduna. A fata su kun Christmas lafiya kuma Allah ya nuna mana sabon shekara lafiya.
Sunana Mary Oweyoko daga Baltimore a kasar America. Ina mika gaisuwa ga Mr. Jacob Owoyoko da Dickless Eunice Alabi da sauran mutanen gida. Ayi Christmas lafiya Ubangiji Allah ya maimaita mana.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas
Ladi Suleiman daga nan jihar Florida, America. Na gaisuwa da fatan wannan watan Christmas za a gama lafiya. Na gaisuwa ƴan uwanmu da abokan arziki da suke Nigeria, musamman na gaida ƴan uwana da suke a nan Kaduna, Malam Philip Dre, Safaratu, Madeline, Barista Yusuf Sulai, da sauran abokanmu Malam Audu Idi da Umaru Kafatan. Na fata dai duka za a gama wani bikin Christmas an lafiya. Allah ba mu zaman lafiya. Na gode.
Assalamu alaikum. Sunana Malam Ali Tarfa. Ina zama a nan Bethesda, Maryland, nan America. Da farko ina wa Allah godiya da zagaya da mu wannan lokaci na bukukuwan Christmas. Ina son gaida yayana Malam Steven Tarfa da Tara, wanda yake zama a jiharar Yola ko da gidan su da iyalinsa. Ina son gaida ɗan uwana kuma Malam Philip Tarfa, injiniya da Tara NNPC Port Harcourt. Kuma ina son gaida duk mutanen gargida. To kuma ina son gaida abokina kuma amina Malam Daniel Sibal, wanda yake zama Suleja, Abuja, Nigeria. Da kuma Galadiman Garkira, Mr. Zarma Laushi, wanda shi mana zama a Abuja. Da kuma ɗan'uwana Captain Nartaya Maraji Maji, wanda yake zama a Zoo Road a Kano da iyalinsa. Da kuma ina son sada sabon gaisuwa na Christmas da abokina Professor Paul Amaza, wanda yake zama University of Jos. Da kuma Mr. Joseph Gazama, wanda yake NYC Abuja. Da kuma Reverend Dr. Azila Daji, Senior Minister na Equa Church, Gusau, Zamfara State. Ina fata duk suna lafiya da iyalinsu. Ina so kuma gaida duk abokan arziki da yawa wanda suke gida, especially ma 'yan gargida. Ina fata ku turu Christmas lafiya. Allah kuma ya zagaya da mu nan shekara mai zuwa. Amin, na gode. Sunana Ali Karfa.
Sunana Ramnan Sheni, na nan America, na zama a the state of Maryland. Na son aika gaisuwa zuwa ma Punji Logmark, shi Didi Sheni, da Mama Sheni, kuma na son aika da gaisuwa ma Senator Jeremiah Useni, da VC na Plateau State University, shi Doc Nan Sheni, na son gaisa da PAMSEC, na Ministry of Defense Nanpon Timothy Sheni, kuma na son ba da gaisuwa ma Minister of Sports Solomon Dalong, the Governor na Plateau State Simon Lalong. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Victor Azgako daga Dayton, Ohio, USA. Na gaida Mrs. Ladi Ale, mother Ilona. Na gaida Mr. and Mrs. Michael Ogbaifo, Flight Sergeant Thomas Ali at Air Force Base Jos. Na gaida Mr. and Mrs. Dennis Yakubu, Mr. and Mrs. Joho Avu, Dr. and Mrs. Christopher Adimiku Alashia. Na gaida Mr. and Mrs. Paul Asgaku, Mr. and Mrs. Johanna Invadu Abuja. Na gaida Dr. Charity Agara Makori. Na gaida kuma Duke Yanwana na Igon Cultural Association Brothers and Sisters anan USA da Canada. Na gaida Wing Commander Emmanuel Gazama Makori, Wing Commander Babatunde Apola George. Na gaida Mr. Philippus Yakubu, Na gera kuma group captain retire Stephen Ashuku Abuja. Na fata sun Christmas last year.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekara ta 2016, sai kuma shekara mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana. Ina kuma ƙara mika gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki a jihohin Plateau, Katsina da kuma Bauchi. Sai kuma dukan ƴan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗai ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
To madalla ga mun dawo muku da tushen muhimman kanun labarai.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wani jirgi dauke da sojojin kasar su 92 ciki har da shahararrun masu wakan bege ya fada tekun Bahar al-Aswad, wato Black Sea, jimkaɗan bayan ya tashi a wajen wani shakatawa da ke garin Soshi. Hukumomin ƙasar sun ce an samu baraguzan jirgin da kuma sassan jikin mutane a gabar tekun ƙasar ta Rasha, sannan an samu ainihin gangar jikin jirgin kilomita 1.5 daga gabar tekun, amma nitse a zafin ruwa da ya kai maki 70. Jirgin kirar TU-154 ya bace ne daga kan na'urar da ke bibiyan tafiyar jirage mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga garin na Soshi da misalin ƙarfe 5:40 na safe a gogon yankin. Yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa wani sansanin soji da ke ƙasar Siriya. Ya zuwa yanzu babu ƙarin bayani kan abin da ya haifar da wannan haɗari, kuma hukumomin sun ce zai wuya a samu wanda ya tsira da ransa daga mutane kusan 100 da ke cikin wannan jirgi. Kiristoci 'yan ƙasar Iraki su ma sun bi sahun takarorinsu na addini a duk faɗin duniya domin yin bukukuwan Kirsimeti, inda suka ɗunguma zuwa mujami'u a sassa daban-daban na ƙasar. Garin Bartela, wanda a da dubban Kiristoci ke zaune a cikinsa, wanda yake wajen garin Mosul a lardin Nineve, ya faɗa hannun 'yan ƙungiyar IS a watan Agustan shekarar 2014. Amma tun a jiya, jajiberin Kirsimeti aka yi ta safarar Kiristoci a motoci bus-bus daga yankin Kurdawa da ke Erbil zuwa garin na Bartela, inda a yau suka yi ta gudanar da addu'o'in murnar wannan rana ta Kirsimeti. A can fadar Vatican kuwa, Papa Roma Francis ya jagoranci addu'ar neman zaman lafiya a ƙasashe da ke fama da yaƙe-yaƙe da kuma barazanar da ayyukan ta'addanci ke yi ga duniya, inda ya misali da yaƙin Aleppo na Siriya, tare da kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su samar da mafita kan yaƙin. A wani mataki na nuna fushinsa dangane da matsayar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka na neman Isra'ila ta dakatar da gine-ginen da take yi a yankunan Falastinawa, Firayim Ministan Isra'ila Benyamin Netanyahu ya umarci gwamnatinsa da ta dakatar da kuɗaɗen tallafi da take bai hukumomin da ke ƙarƙashin majalisar. Na ba da umarni ga ma'aikatar harkokin waje da ta kammala yin nazari kan duk wata hudda da Majalisar Ɗinkin Duniya, inji Netanyahu. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar Asabar, Netanyahu ya fayyace cewa Isra'ila za ta dakatar da tallafin kusan $8 million da suke baiwa wasu hukumomin majalisar. A ƙarshen makon nan ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙuduri wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gine-ginen da take yi a yankunan Falastinawa, matakin da bai yi wa Isra'ila daɗi ba.
Sai kuma gobe Litini, ku ji wasu abokan aikinmu shigo da wasu sabbin shirye-shirye. Ciki ko hadda shirin Cike da Gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa, a ci gaba da bukukuwan Christmas lafiya.